Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakob Makeri. Da aka masa tambaya ko ya shirin bada bahasi akan hirarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey bisa rantsuwa, shugaban Amurka Trump ya ce ya yi shiri 100%, sai dai ya gaggauta cewar zai yi hakan amma ba bisa rantsuwa ba. Shugaban ya bayyana karara cewa a shirye yake ya bada amsoshin tambaya da wani tsohon daraktan FBI Robert Mueller, wanda ke jagoranta wani kwamitin na musamman da ke binciken katsalanda da Rasha ta yi ga siyasar Amurka. Musayar kalamai tsakanin shugaba Trump da 'yan jarida ya gudana ne a fadar White House a lokacin da yake amsar bakoncin shugaban kasar Romania Klaus Iohannis da ke tare da shi a taron manema labaran. Trump ya ce James Comey ya tabbatar da abubuwa da ya faɗa a baya, kuma wasu abubuwan da ya faɗa gaskiya ne, inji shugaban. Ya kuma ce Comey ya yi ƙarya bisa rantsuwa a shekaran jiya Alhamis a lokacin da ya bayyana gaban kwamitin leƙen asiri na Majalisar Dattawan Ƙasar, da yake ci gaba da mayar da martani akan jawabin Comey. Shugaba Trump ya nanata cewar bahasin Comey na tabbatar da babu wani haɗin baki da kuma wato karan tsaye da aka yi wa harkan bincike, amma dai dan tonan asiri ne. Burtaniya ta shiga cikin rudanin siyasa a jiya Juma'a biyo bayan rawan gani da babban jam'iyyar adawa ta Labour ta taka a ƙuri'ar da aka kada a ƙasar, wanda hakan ya hana Prime Minister Theresa May da jam'iyyarta ta masu tsatsauran ra'ayi ta Conservative samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar sakamakon ƙaruwar matasa a shiga zaben bana. A wani abin da za a kira gagarumin zaɓe a tarihin wannan lokaci a zaben Burtaniya, cacar da Theresa May ta yi na faɗaɗa rinjayen jam'iyyarta a majalisa bai cimma nasara ba, wanda hakan ya haifar da tambaba a kan ko za ta iya jagorantar gwamnatin marasa rinjayen tare da taimakon jam'iyyar North Ireland Unionist. May ta huskanci matsin lamba daga jam'iyyar Labour da shugabannin jam'iyyar ta uku da ma wasu 'yan jam'iyyarta masu ra'ayin tsatsauran wato ra'ayin riƙauke na Conservative da ta sauka akan wannan mukami nata. Da alaman May za ta huskanci rashin amincewar wakilan majalisar dokoki a mako mai zuwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai a Somalia sun sha alwashin shan fansa akan kungiyar tsagerun Al-Shabab game da mummunan hari da ta kai akan sansanin sojan Somalia a Galgala mai yawan tuddai a yankin Puntland a shekaran jiya Alhamis, wanda ya halaka akalla sojoji 48. Shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya yi Allah wadai da wannan hari na rashin imani, kana ya aikewa iyalan sojojin ta'aziyarsa. Farmajo ya ce gwamnati za ta taimaka wa yankin na Puntland wurin mayar da martani ga wani harin da aka kai a Afur mai tazarar kilomita 105 daga kudu maso yammacin Busasu. Farmajo ya shaidawa manema labarai cewar ba za a kyale 'yan ta'addar ba. Shi ma shugaban na Puntland Adwili Muhammad Ali ya ayyana yaƙi da 'yan ƙungiyar Al-Shabab na anan Galgala mai tuddai. Jama'ai sun shaidawa muryar Amurka cewar wani jirgi mara matuƙi na sojin gwamnatin Siriya wanda haɗakan rundunan ƙasashe jagorancin Amurka ta harbo shi bayan ya buɗe wa rundunan da suke shawagin wato a kudancin Siriya wuta, wato an gano cewa jirgin ƙiran Iran ne. Jama'an sun kuma ce jirgin yaƙin Amurka samfurin F-15 ya gano inuwar jirage marasa matuka da yawansu ya kai 129 wanda za a iya yin amfani da su wurin ayyukan bincike. Falmaki na ranar Alhamis shine karo na farko da sojojin Amurka suka harbo wato jirgin abokan gaba a wata wuta da aka bude gaba da gaba ta sama tun ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2009 a yayin da aka kakkabo wato jirgi mara matuki na Iran a babban tungar sojin Iraki, inji kakaki Major Josh Jacks a lokacin da yake jawabi ga muryan Amurka. Wani jami'i a fadar White House ya tabbatarwa muryar Amurka cewar shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka da sakataren tsaro sun tattauna akan sanarwar Koriya ta Kudu na janyewa daga wato shirin yaki da makamai masu linzami.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na abari ya huce
wanda masu magana yake cewa shi ke kawo da rabon wani
to jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatan tashi lafiya Usman ya azumi za mu ci
alhamdulillah malam iro ya gida ya iyali
alhamdulillah sai godiya azumi dai mun riga mun yi rabi
ai allula ai allula
kamar ya riga da mijiki yanzu kan ba
ai ka san wancan makon da naje ana tashi ya shiga an yi goma na ci ayya ai shikenan
shikenan magana ta kare
ai magana ta kare to yanzu kaga kamar rabu
Allah ya nuna mana karshen salati Allah ya sa mu ibada abin adaci
amin amin Alhaji Ibrahim
to ga dimbin gaisuwar sashin Hausa na murya Amurka musamman ma wannan fili na a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu irin su Alhaji Yusuf Gado sabon birni ofishin sakataren gwamnatin tarayya dake Abuja tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya muna mika gaisuwar taziya zuwa ga Sanusi Wali kauran na moda muna masa taziyar rasuwar mahaifinsa Allah ubangije ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta ga wata gaisuwar nan ta taziya zuwa ga malam malam mai zanen hula gwalalo game da rasuwar babban yayansu Adamu ladanin babban masallacin juma'a na garin Gwalalo dake jihar Bauchi Allah ya ji kansa ya sa ya huta ga gaisuwa nan zuwa ga Alhaji Abdulkadir Sabo barwan giya da tare da Shehu na Haro Rauta Toro a jihar Bauchi sai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai dalan misau barista Ahmed Ibrahim dan Dija tsohon sakataren gwamnatin jihar Bauchi tare da iyalansa da fatan suna azumi lafiya Mana mika dambin gaisuwa zuwa ga Saminu Daburai Darzo Jihar Bauchi sai Alhaji Muhammad Sabatu Rakin Giya dai da Muhammad Awwa Suleiman gidan rediyon Jihar Jigawa sai Sa'idu Abbas dan Sadau a Jihar Katsina tare da Dr. Muhammad wato Dr. Mustafa Muhammad Inuwa sakataren gwamnatin Jihar Katsina sai Comrade Bashir Dauda da fatan kuna nan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga Abdul Malik Barua a jihar Taraba sai Rabi na Madi Shargalle madawakin sirka shi madaya jihar Katsina tare da gaisuwa ta musamman zuwa ga ambasada Yusuf Mamman na ofishin NSA a Abuja babban birnin tarayya da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Abubakar Shaibu Narkuta sai Adam A Adam Gashuwa jihar Yobe da Muhammad dan Dattijo sai Haji Jummai Apo da mai gidanta kakansu da sai Alhaji San Ahmed Raymond Toro da Dr. Dayyabo Badara sai DCP Gimba Mano Dumbulwa mai kula da gidan kurkuku na Bauchi sai DCP Akilu Abdullahi mai kula da gidan kurkuku na Kuje a babban birnin tarayya Abuja dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Ali mai adashi unguwar Rimi a Jos sai gaisuwa ta musamman ga Alhaji Ali Obayo dan madama alƙalari hukumar custom ta Najeriya a Lagos muna mika dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Ubafan Shin driver Dangote magamar kuma a jihar Bauchi sai Malam Abdullahi apa ba takalmi galadiman jarawa na manta sunan garin da amma dai galadiman jarawa ne a wani gari na manta sunan garin muna mika dan bangaisuwa zuwa ga babaye jonka bawa ungwa karofin madaki sai kuma Ibrahim S Bello na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya da fatan kuna nan lafiya
to amin amin to ni ma zan fara ne da mika sakon ta'aziyya na Sheikh Abdullahi Isa Garu ina mika sakon ta'aziyya ga dan sa wato Musa Garu wanda shi Musa ne mun sakon cewa mahaifin nasa ya rasu
Allah ya ji kansa
wancan mako da ya gabata Allah ubangiji ya gafarta masa yasa mun sun huta mu mai kyautata karshen mu
amen
duk wanda ma iyayensa suka rasu to Allah ubangiji ya gafarta musu
amen sama
ya wato sai kuma daga nan zan lallaba da mu ne malam Ira akwai wasu tawaga ko kuma gunguna masu sauraron mu wanda zuma na abar ya huce kenan wanda zan fara kamar haka daga wanda yake da suna Alhaji Umar Adoro yana area 1 a Abuja kuma shugaban kungiyar guragu ta can Abuja din sannan sai Abdullahi shugaba sannan akwai sakon da nake son mika shi mana fatan alheri na bar ya huce ga Abdullahi Ali Usman shugaban kungiyar hadaddun kungiya ta musakai wanda take reshen jihar Kebbi sai Alhaji Muhammad Sani Jega sai shi kuma Umar Takalau Galadiman sarkin guragun Gondu sai Amos Kaita, shugaban kungiyar kutare ta jihar Kebbi, sai Hassan Dankulu, shugaban kungiyar shi kuma kurami ta jihar Kebbi. Wayannan da wasu rukunin mutane ne mallan ira da suka ce a bari ya huce fa baya huce.
Baya huce, su bari ya huce.
Su bari ya huce, ba saboda haka muka ce to mu ma sunan ku ba za mu bari ya huce ba. To daga nan sai kuma mu mika sakon gaisuwar fatan hiri na a bari ya huce zuwa ga Abubakar Hanta ko kuma wanda aka fi sani da Dan Farauta da kuma Abubakar Lamido sai Abubakar Ahmad da kuma Adamu Adam Bagwai sai kuma sakon gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga AGM Dalhatu da kuma Ahmad Doctor sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Aisha Muhammad Ahmad da kuma Al-Amin Umar Chiroma sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aliyu Ahmad da Amarachi Aminu sannan sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aminu Isa Abba da Rayyan Musa Lere duka a tarayyar Najeriya sai kuma in aka dan tsallaka jamhuriyar Niger akwai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Mituba Banfele gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ahmad da Aminu da kuma Aishatu Amin sai gaisuwar fatan alherin ta a bari ya huce zuwa ga Halimatu Hima ita mai a jamhuriyar Niger take Malam Ibrahim sai gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Baba Ismaila da ke Fatakwal a Najeriya da kuma Ahmad Tijani da Shehu Yusuf Ahmadu sai daga karshe gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aminu Ahmad da wani kuma da ake kira Baban Sultan wato Rulwan da fatan sun ji da fatan kuma Allah ya sa mai azumi lafiya har zuwa karshen sa
amin
da haka zance Malam Ibrahim ba shi da yawa a wuri na ga sai ka saka mana wannan
Kalam bita salam, kalam bita bitan, aywa. Kalam bita salam, kalam bita bitan, adanwaye.
Yau mun shiga rumbun wasu tsaffin waƙoƙi ne. Ka san su ma waɗannan suna rera waƙoƙi na Sheikh Abdulrahim Al-Burai.
Eh,
su dai ana kiransu Firqatul Asala. wato kungiyar mawaka ta Asala. Yawa to amma dai duwa kokin sun an kaji wasu daga cikin wakokin ma sai ka dauka wadannan ne suke
rera
dai ba dan wannan da muka sa wadanda suka dan bambanta suna yin su wani da ba
wannan dai kan da gaskiya dai duk da azumi ne amma dai sai ka ji kaman ka tashi ka taka kada zaka bari sai azumi ya wuce ka samu in tashi
a to ai naga alama ba ka jin azumin yau
dai to ai kaga kuma ka rawa azumi ya tangadi
kai gara ka tashi ka dan taka ka dan magani da yake yana ka shigo da karfin jikinka
in ba tsoro ba a samu
dama tunda ka fara fada cewa azumin dan fawa to yanzu ba ya riga ya sabiya jikinka ba ka jin
wasu ne suna nan suna ji na suna cewa ni na tuka tsoran azumi to ina gaya musu cewa wannan shekarar na yi abin kai wai fitsari da kumfa
to
ai lafiya lau ba wani zuwa azumi yau wannan shekarar insha Allah lafiya lau
to Allah ubangiji ya ce
ba to alaji anya ko ban bin ka labari
a ai na biya wannan bashi za ka ba mu labari da akwai labari da zan baka amma sai ka bani labarin wannan buzu yawa labarin buzu da ma zan ce ma
amma fa ka ture ce da shi nake adali
ai Abdulaziz ai ba buzu bane
eh to ai toshe kunni ai
ba buzu ne
ba ma ga bani
wai ba kyanwa ba kulle
yawa in kuma Halima tana ji to ita ma ta toshe kunnan wato
abokan wasan ta
ne shi ne ai nace to sai ta je ta ƙara tsokanar su da kyau wai Nazir ne yake bani labari
ta iya maganar buzaye kuwa
wai akwai yaren da nace nake ce mata wai idan buzu zai ce tuta me zai ce tace kani na ban sani ba nace Halima sai kin gaya mu ban sani ba nace to tutoci fa tace dan Allah dan annabi ka gaya nace to ni dai na taba jin wani ya ce tufta dayan kuma ya ce tuftoci dai jariya ashe ka ce neman abin tsokana take wato shi wannan ai da zai yake ban labari shi wai buzun ya je zai ja ruwa ne a rija to da safa shi a gaban kanci ka zo lokaci da kyau in ka dan sa farin riga din nan ka dan zira su din nan ga sanan ana dan gani dan nauyin ka ka arena gaba ka da kokobo
Allah rama ka da bai sani
to ai shi da wasa nan kai da sani ya zo ga ma aljihu ya mai kishiro ka kama buju
kuma dama gashi ba aljihun da dan sani yake so
ka
saka kudi ka saka a gaba
ai naga Allah ya mai gara ai masa sani
wallahi sai dan ba je jike shiga mota ba
sai ya rama ka dai ai naga ma yana jin kishiro buju ka gale gaje ga guga a gefen rija kai ka dauka kai kana duka wata ka wurga guga guga ta sai
boruwa
ta kai kusan rabin rija ashe aljuhun ka ya dan bude ka san gaba aljuhun gaba kawai kudin nan sai
yawanci ba a sa ne da
babu kawai sai suka sai kudi suka yi wata kawai sai suka cikin rija babu kan su koma shi yo ya leka rija ya bi sai leka Sadiq ai da zai lawar da dariya da solar wato ya yi sadaka da Allah Alhaji Ibrahim sadaka ba zai da niyya ba
mawane ne ya yi sadaka a rijiyar
yarwa to sai shi ne kaje ina ta dariya ne ke je sadaka
wato dai kada dai kudin sa
ya yi asara tunda dai sun tafi rijiya to sadaka
da dai ce sadaka saboda ya samu lada
amma fa ni ana tunanin idan Allah ya taimake shi wani yazo zai ruwa ya jawo kudin kaga da ma ya ce sadaka in wance je ya kashe kaga sadaka ya samu
eh to mun wani bai samu ya janyo ba
ai babban matsala ta shi ne bai niyya mutum farko sai da ga kudin sun tafi
kuma wata kila ya san sha ruwa su dutse ko da yake ta kadda ce
ko ta yage ai Allah ji sadaka to kai ma yake bani naka sadaka
wato wani labari ne naga barista dan Lami Ojishi ya turo ban dai sai inda ya samu labarin nan ba amma dai labarin dan na san sharri ne aka yi ma ba fulati ne
dangin ma an saba musu
yawa ka san da ma an riga an saba sharri aka yi ma fulani wato abin da yasa nace maka sharri aka yi ma fulani wannan labarin bari ka je daga farkon sa tukunna wato wai wani ba fulatani ne sai je wajen wa'azi To yaje ana ta wa'azi malami yana magana irin da zafi wato yaje wa'azi ya ratsa shi abun ya shige shi ainin har ya tashi ya tafi gida yaje mutane kawai in aka yi kawai sai kabbara ake in aka yi sai kabbara suke a'a sai tafi gida da ya tafi gida sai kashi gari sai sake dawowa wajen wa'azi din nan
wuri daya
eh wurin dai shine sai da ya zo wajen wa'azi sai ya samu malami ya ce mar ya ce ka malam wato wa'azin nan naka da zafi yau wa'azin nan kada a yi shi kai na jiya zafi wato saboda zafin wa'azin nan na jiya wato tunda na koma gida har yanzu ko sallah ban samu ba saboda zafin wannan wa'azin wallahi barin karanta ma kaji yanda ya rubuta abin nan bafulati ne wajen tafsiri yace wani bafulace ne je wajen tafsiri kuma ya sa a ranar malamin yayi wa'azi sosai akan zancen lahira da kuma tashin alkiyama yawa abinda na manta kenan
wa'azi yayi zafi
zancen lahira ce da tashin kiyama so dan fullo tun a wajen ya rika yin kuka sai ka ce an yi masa mutuwa sai ka ce in nasa ta mutu to washe gari da yazo wajen tafsiri sai ya matsa kusa da malami yace modibbo yace karka yi wa'azi mai zafi irin na jiyan nan wallahi domin tun jiya jikina ya mutu muris ko sallah na kasa yi tun jiya
tunani yake ta yi jiyar na da lahira to kuma ga lahira kuma za ki je sallar jiya bai kai ba fa Allah sarki
to kaji wannan labarin
kai da lalle wala ya daga kawa kaji ko sallar bi ba wannan shine na da nayi sauri da ban da nayi alwala da ban samu jami'in da
ba
wannan shine daidai
amma nan dambar nan ne ko
eh ina ga dambar amma dai shi wanda ya bamu ruwayar sai ya ce mana wayoyi
ba fulatani
wayoyi sauri yake sallar shi
ba fulatani bane
wayoyi sauri yake sallah wane ne yaje kawai an ya samu tahiyya da gudu ya samu raka a ƙarshe shine dan uwan shi yana biye da shi shi ma guje yazo an yana zuwa assalamu alaikum warahmatullah salam yace hai na rasa kai ka samu yace ai ni ma da nayi alwala ai da ban samu ba to ai kaga ina gaje kawai an juya mana ni to jaro lafiya alai
kamata mu dasa haya ba
sai
makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna
makon gobe zan baka ai akwai wanda ya turo min ne zaka je gwari da cin naman ta ai gwari da yatta da nama an samu wajiya zaka sha labari
to Allah ubangiji ya nuna mana ma sauraro a madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya
Bye.
To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi, za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.